Baby, the shady deals we make with police so we can get around the corner. Maybe our bloody heels give us away, or we've been bad to a donna. And all our wishful thinking, like the champagne's painful pop. We lie like the cork on the floor, looking at the bubbles. Hopefully, spinelessly. Hopefully, though who knows if that's the proper usage of the word. Now, everybody says, well, not everybody, but a lot of bodies. And if we don't say it, some will say it, we need antibodies. Things gonna get better and better, they say. Gonna get better and better, they say. Well, there's circles in our eyes and cycles on the ground, and we worship the straight line, meeting in infinity. 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 Ha! Though, who knows if there's really such a thing. Though, who knows there's really such a thing. Da 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 da. Da 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 da